Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da Sarfi da Hashim Gumai. Da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Talata 3 ga watan Oktoba shekara ta 2023. Idan shirin ya leka Jamhuriyar Nijar, za ku ji yadda kasar ta amince da tayin da Algeria ta yi mata na neman shiga tsakanin a rikicin siyasa da ya dabara zeta kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen Algeria ta faɗa. Makonni bayan da Algeria ta tsarawa kasar ta Nijar wani shirin miƙa mulki ga farar hula cikin watanni shida. Ya kuma kudi cewa kasa da sauri 24 da cimma sabuwar yarjejeniyar janye yajin aiki da kungiyar kwadugo ta Najeriya ta shirya farawa a yau 3 ga watan Oktoba na shekarar da muke ciki. Kungiyar ta yi karin haske akan yadda yarjejeniyar da aka cimmawa ta bambanta da wadda kungiyar ta yi a baya wanda aka saba yi a baki kawai ba a takarda ba. Waɗannan da masu sauran rahotanni nan tafi a cikin shirin ciki kuwa hada labarin wasanni. To amma da farko sai a gyara zama ga Sarfi da Hashim da labarin duniya.
To jama'a assalamu alaikum da fatan mun same ku lafiya ga labarin duniya. Akalla sojojin Nijar 29 ne mai kan yan ta'adda su kashe a kusa da kan iyakar kasar da Mali. Injiniyan na sojojin Nijar yayin da suke kokarin kawo ƙarshen harharin da ake kaiwa. Fiye da masu tsoron ra'ayi 100 ne suka yi amfani da bumamai haɗin gida wajen kai farmaki kan jami'an tsaron Nijar da aka jirgi a yankin kan iyakar ƙasar a wani aikin share fage da aka shirya, inji ministan tsaron Nijar Lieutenant General Salis Modi a wata sanarwa da ya fitar da yammacin ranar Litinin. Wannan dai shi ne hari na biyu da aka kai wa sojojin Nijar a cikin mako guda. A cikin wata guda bayan da sojojin Nijar suka kwace mulki, tashin hankalin da ke alaka da matsu tsoron ra'ayi ya karfe da kashi 40 cikin 100 a cewar cibiyar da ke bibiyar tashin hankali na ta'addanci. Hare-haren da ake kaiwa kan fararen hula ya ninka sau 4 a cikin watan Agusta idan aka kwatanta da watan da ya gabata, da kuma hare-haren da ake kaiwa kan jami'an tsaro a yankin Tilbury inda aka kashe sojoji akalla 40. Gwamnatin mulkin soja ta karɓi ragawar mulki bayan juyin mulkin da aka yi a watan Yuli da gwamnatin demokaradiyyar Nijar ta ayyana zaman makoki na kwanaki 3 ga waɗanda suka mutu. Yau Talata shugaban Amurka Joe Biden ya shaida wa ƙawayen Amurka da wato tabbacin cigabar tallafin sojan Amurka ga Ukraine don kare kanta daga mamayar Rasha bayan da 'yan jam'iyyar Republican masu tsoron ra'ayi suka tilasta neman sake sabuwar hanyar tallafa wa Ukraine. Fadar White House ta ce Biden ya yi magana da shugabannin Canada da Jamus da Italiya da Japan da Romania da Birtaniya da kuma tarayyar Turai da kuma NATO har ma da ministan harkokin wajen Faransa. Shugaban Amurka ya tattauna ta wayar tarho da safiyar yau da ƙawayen Amurka don shirya ci gaba da tallafa wa Ukraine a cewar sanarwar ta fadar White House. Yau Talata Turkiya ta ce ta tsare akalla mutane 67 da ake zargi da alaka da kungiyar mayakan kurdawa. Ministan cikin gida Rili Kaya ya ce hukumomi sun kai samame alladuna 16. Wannan harin da aka kai a wasu dake zargin 'yan kungiyar Kurdistan Workers Party ko KKK ya zo kwanaki bayan da kungiyar ta dauki alhakin harin kuna bakin waki a Ankara wanda ya raunata wasu 'yan sanda biyu. Bayan sa'o'i kaɗan ne Turkiya ta kaddamar da hare-hare ta sama kan wuraren da 'yan ta'addar PKK suke zauna a arewacin Iraki. Kungiyar ta'addar PKK da Turkiya da Amurka da tarayyar Turai sun ka ayyana a matsayin kungiyar ta'addanci ta shafa shekaru da dama tana tada ƙaya baya a Turkiya. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Kakakin majalisar dokokin Amurka Kevin McCarthy yana fuskantar barazana ga mukaminsa na shugabancin majalisar bayan da ɗan jam'iyyar Republican Mike Gates ya gabatar da buƙatar tilasta kada ƙuri'ar tsige shi McCarthy. Gates ya gabatar da buƙatar tsige shi shugaban a ranar Litinin inda ya share hanyar da yanzu haka ake kada ƙuri'ar. Da alama McCarthy ya yi watsi da kalubalen cikin wani rubutu da ya a shafinsa na X inda ya rubutunsa ke nuna cewa a shirye yake. Kuri'ar cire McCarthy na buƙatar samun rinjaye mai sauki a cikin majalisar mai wakilai 435. Jam'iyyar Republican ne ke da rinjaye wato kirkire da majalisar da rinjaye da ƙuri'u 221. Su kuma 'yan Democrat masu adawa suna 212. Kalubalen da ya fito daga Gates ya zo kwanaki bayan da McCarthy ya dogara da ƙuri'u daga jam'iyyar Democrat don zartar da wani matakin samar da kuɗaɗe na gajeren lokaci. Ko kuma na ce na wucin gadi da zai kauce rufewar ayyukan gwamnatin tarayya. 'Yan sandan India sun kai su mamaye gidajen akalla 'yan jarida 8 masu fafutuka a ranar Talata, kamar yadda kafafen yaɗa labarai na cikin gida suka rawaito, lamarin da ke ƙara nuna damuwa kan yadda ake murƙushe 'yancin yaɗa labarai a ƙasar. An bayar da rahoton cewa waɗanda aka kai wa farmakin suna da alaƙa da shafin yanar gizo na gidan labarai na Turanci na NewsClick, inda hukumomin India suka shigar da ƙara a shekarar 2021 suna zargin kamfanin da karɓar kuɗaɗe daga ƙasashen waje. Jaridar New York Times a watan Agusta ta ba da rahoton cewa hamshakin attajirin nan ɗan kasuwa na Amurka Neville Roy Singham ne ya ɗauki nauyin NewsClick, wanda ya fito shi kuma ya ce ya yi watsi da labarin tare da ya amfani. Yar jaridar NewsClick Audrey Das ta ce 'yan sanda sun shiga gidanta da wayewar gari suka yi mata tambayoyi game da rahoton da ta yi, kuma suka kwaci kwamfutarta da wayarta kamar yadda ta rubuta a shafukanta na sada zumunta. Daga ƙarshe ma'aikatar tsaron Siriya ta ce sojoji biyu sun jikkata a wani hari da Isra'ila ta kai ta sama a sansanin sojoji a ranar Litinin. Ma'aikatar ta ce harin da aka kai da yammacin ranar Litinin daga makiya Isra'ila ya faru ne a kusa da lardin Dar ez-Zor da ke gabashin Siriya jim kaɗan tsakar dare agogon ƙasar.
A gaida Sarfi Lahashin da ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu sai jamhuriyar Niger, inda ƙasar ta amince da tayin da Algeria ta yi mata na neman shiga tsakani a rikicin siyasarta, kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen Algeria ta sanar. Makonni da Algeria ta tsarawa ƙasar ta Niger wani shirin miƙa mulki ga farar hula a cikin watanni 6. A wata sanarwa da ta fitar a jiya Litinin, ma'aikatar ta ce Algeria ta karɓi saƙon amincewar Niger kan shirin shugaba Abdelmadjid Tebboune na shiga tsakani. Shugaban Algeria Abdelmadjid Tebboune ya baiwa ministan harkokin wajen ƙasarsa Ahmed Attaf umarnin ziyartar birnin Yamai ba tare da ɓata lokaci ba domin fara tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan batun da ake shirin yi. Ga wakilin sashen Hausa Hamid Mahmud da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da ya aiko mana.
Gwamnatin ƙasar Algeria ce ta sanar da wannan matakin na hukumomin mulkin sojan Niger na amincewa ƙasar domin shiga tsakani a cikin rikicin siyasar ƙasar ta Niger da ke cikin yanayin juyin mulki. A ƙarshen watan Agustan da ya gabata ne dai ƙasar ta Algeria ta gabatar da buƙatar ta shiga tsakani a rikicin ƙasar ta hayyar sulhu tare da nuna adawarta da dukkan wani matakin soja akan Niger ɗin, da ECOWAS ta yi barazanar aukawa Niger domin miro da hanɓararren shugaban. Algeria ta ce ta samar da tsarin da za a iya wa kowane gare da rikicin ya shafa adalci da kuma ɗaukar nauyin wani taro da zai yi duba kan ci gaban yankin Sahel. Sunidai masana suka fara tofa albarkacin bakunan su kan wannan al'amarin. Alkasun Mato, masanin harkokin siyasa a Agadez.
Shi al'amari wannan in ka dauki alshe, lalle Algeri kasa ce da yake tana shiga tsakani, kasa ce da yake ba ta cikin wani rikici, kenan nan za ta yin sai ayi adalci ga shika tsakani. Tunda yake waɗanda aka kawo mazancen ma suka yarda, saboda sun san Algeri ba za su yi wani lungu-lungu su goya ma wani baya, ni ga ganina za su kawo taki mai kyau, saboda Algeri ƙasa ce adala ce.
Algeria dai ta sha nuna ƙin amincewarta akan duk wani amfani da ƙarfin soja a Niger. To sai dai masanan na ganin rikicin ƙasar ta Niger ka iya shafar ƙasar duba da irin alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu.
Algeria abin da ya sa ta damu, ta san in aka tada wani tashin hankali nan Niger, ita za ta tabuwa don haka nan ita ma bata son ta ba Niger tunda yake akwai dangin mutum tunda yake da farin konekin da aka yi kudeta kin nan lokacin da ake cewa gobe za a kawo hari jibi za a kawo hari minister kin su na harkokin hulda ta kasashen waje ya zo nan ya tattauna da sojawa saboda wannan abin su ma kunci hankali ta Niger arzikin su ne
a yanzu dai tuni shugaban kasar Algeria Abdulmajid Tebboune ya baiwa ministan harkokin wajen kasar Ahmed Attaf umarnin ziyartar Niger ba tare da bata lokaci ba da nufin fara tattaunawar sharar fage tare dukkan masu ruwa da tsaki a sha'anin rikicin siyasar kasar Hamid Mahmud muryar Amerika daga Agadez Jamhuriyar Niger
an gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton masu sauraro ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai jiwa Afirka wato Najeriya inda kasa da sauri 24 da cin masabore jejeniyar janye yajin aiki da kungiyar kwadugo ta Najeriya ta shirya farawa a yau 3 ga watan Oktoba na shekarar da muke ciki kungiyar ta yi karin haske akan yadda jejeniyar a yanzu ta bambanta da wadda kungiyar ta yi a baya wadda aka saba yi a baki kawai ba a takarda ba daga Abuja wakilin Halima Abdulrauf ta kuma na da wannan rahoton
da maraicin ranar litinin 2 ga watan Oktoba nan ne kungiyoyin kwadagon suka sanar da jingina yajin aikin da suka shirya farawa a fadin kasar a yau talata zuwa nan da wata daya a cikin wata takardar yarjejeniya da shugaban NLC Joe Ajero babban sakataren kungiyar Emmanuel Uwaja sai shugaban TUC Festus Osifo da sakatare janar TUC Nuhu Toro suka sanya wa hannu gwamnatin tarayyar Najeriya da kungiyoyin kwadagon dai sun cimma wannan matsayar ne da yammacin ranar litinin bayan shafe sa'o'i ana tattaunawa dan samu mafita lamarin da ya kai ga dakatar da yajin aikin da kungiyoyin suka yi na tsawon kwanaki 30 a fadin kasar dan baiwa gwamnati damar biyan bukatun su da kuma rage radadin da yan kasa ke ciki bayan cire tallafin man fetur a ranar 29 ga watan Mayu da shugabacin Buya karbi rantsuwar kama aiki Comrade Muhammad Haruna Ibrahim da ke zaman shugaban kungiyar manyan ma'aikatan jami'o'i ta Najeriya ya fayyace abin da ake nufi da karin kudin da aka yi wa ma'aikata ga yan Najeriya
to wannan karin kudin da aka yi dama shi a cikin takardar da aka rubuta ba nan ma'aikatan gwamnati tarayya ne kare ba har da ma'aikatocin jihohi da kuma wanda suke kamfanoni masu zaman kansu saboda akwai matakai da gwamnati za ta iya dauka kamar governors forum za su zauna akwai national economic forum wanda gwamnonin jihohi ne suke wacikin wannan committee sannan kuma akwai manya-manyan jigajigayen kasuwa wanda suke da kamfanonin su ma suna cikin wannan banda wannan talakawa da ba su da aikin yi a kamfanoni ko a gwamnatin tarayya a jiha akwai maganar da aka yi cewa za a dinga ba da naira 25,000 ga talakawa masu jin radadin talauci sosai wanda za a yi amfani da register duwannan register da za a yi wayanda za a samu wannan kudin dole sai an tabbatar cewa talakawa ne kuma mabukata shine bambancin wanda ake so a yi yanzu da wanda aka yi da
tunda yan Najeriya daga sassan kasar daban-daban suka fara tofa albarkacin bakin su a game da matakin janye yajin aikin da kungiyoyin kwadagon suka yi inda wasu ke zargin cewa akwai yuwar an baiwa kungiyoyin toshiyar baki ne ce sa suka jingine yajin aikin nasu sai dai sakataren tsare-tsaren kungiyar kwadago ta NLC Comrade Nasir Kabir ya ce
maganan gaskiya shine duwayen nan zarge-zarge bai hana kungiyar kwadago wato gabatar da ayyukanta kamar yadda doka ya tsara mana maganan gaskiya shine an cimma nasara a wannan zama inda gwamnatin tarayya ta nuna mana cewa za ta biya ma'aikata 25,000 muka yi watsi da wannan aka kai ga da muka kai har 35,000 wanda ba ma shikenan ba duk ga kokin da muka gabatar gwamnati ta saurare su maganan gyara refineries din nan sun sa hannu cewa lalle kwanan nan refineries din nan za su fara aiki abu na biyu kungiyoyin mu da aka ciwo zarafi maganan hakokin su da kuma ma'aikatan da aka hana su albashi duk za a biya maganan kuma haraji na added value tax din nan da muke ce VAT shi ma sun dakatar da shi kuma haka maganan tallafi na diesel an cire shi na uku saboda a tabbatar da cewa duk abubuwa sun sauka dama tashin diesel din shi ke tada sauran abubuwa to da dai sauran makamantan su abin da Najeriya su gane shine kungiya ce wanda muna aiki da doka kuma doka ce ta kafa mu kuma babu yadda za a yi mu zauna mu sake ido gwamnati na abin da ta ga dama a maganan gaskiya shine babu inda aka zauna da kungiyar kwadago aka nuna mata wani ko dadin baki ko kuma wani maganan sai wannan duk soki buruku ne irin na mutanen da ba su san ma me ke faruwa ko ba sa gurin nan duk da dai abu ne da mun yi shi a bayyane ga ƴan jaridu a gurin
wani abu da ƴan Najeriya ke takwan gaba kwan baya akan shi ne menene bambanci tsakanin wannan sabuwar yarjejeniya da aka cimma a yanzu da na baya inda Comrade Muhammad Ibrahim ya kara da cewa
to wannan tambaya da yake tana da amfani kwarai da gaske saboda gwamnatocin baya zuwa yanzu din sun sha kare alƙawura to amma wannan karan mu da kanmu mun fahimci cewa gwamnatin sun shiga taitayen su to bambancin abun da aka yi yanzu da na baya shine an kawo manyan ma'aikatan gwamnati kawai nace miki sun sa hannu da bayron su sun rattaba cewa sun dauki alƙawarin za a yi haka da ana yi ne da baki amma yanzu ga takarda kuma akwai shedoji saboda haka muna ganin cewa tunda ba da yara muke magana ba da manya ne kuma shugabanni bai kamata a ce bayan daukan alƙawari da kuma rattaba hannu akan takarda za su bijire daga baya ba idan suka bijire din wannan takardar ta isa sheda aje duk inda za a je kuma za a yi duk abin da ya kamata a yi talakawa dai su ƙara hakuri kungiyar kwadago ba za ta sai da su ba kungiyar kwadago tana tsaye because inda ba kungiyar kwadagon Allah kadai ya san irin shugabannin da muke da su yanzu abubuwan da za su yi na wajen tauye haƙin talakawa da kuma shigar da mutane cikin wahala
a wani bangare kuwa wasu ƴan Najeriya musamman ma a arewacin kafar sun ce tsuguni bai kare ba a fafutukar kungiyoyin kwadagon
sunana honorable Haruna Dahir Binda na fito daga jihar Katsina inda matsalar tsaro ta yi katutu wato abin da yake bani takeici da mamaki ko da yaushe shine abin da ya shafi matsalar tsaro abin da nayi tunani shine kungiyar kwadago ya kamata a ce cikin bukatun ta a ce tsaro shine na farko ya kamata su je ma gwamnati da wannan ɗan lebo shine cikin bukatun da za su fara zuwa da shi ma gwamnati shine su ba gwamnati wa'adi akan abin da ya shafi tsaro ya kamata a ce an sa ma tsaro dukata baci saboda idan babu tsaron nan ban gatar da za a ma'aikaci ya je aiki ba dan ni kamar yanzu da yadda na sani a Katsina akwai local government inda ma'aikata ma ba su iya zuwa aiki
sai dai Comrade Muhammad ya bayyana cewa dole ne gwamnati ta baiwa tsaro muhimmanci duk da cewa babu maganar tsaro a cikin bukatun da suka gabatar mata
ai maganar tsaro dama ita ce babba kuma ma menene amfanin gwamnati idan kika duba kundin kasa aka ce an yi gwamnati ne saboda me saboda ta tsare kasa dukiyoyinta da kuma rayukan mutane shine babban aikin gwamnati duk wani abu daga baya biyo
Halima Abdurrauf murya Amerika daga Abuja Najeriya
To madalla a gaida Halima Abdurrauf yanzu kuma sai rahoton mu na musamman tare da dan mutum ba tsari Mustafa Nasiru
A yanzu haka dai jam'iyyun siyasa a jihar Kogin Najeriya na can sun dukufa wajen yakin neman zaben kujerar gwamnan jihar da za a gudanar a cikin watan nan na Nuwamba da ke tafe idan Allah ya kai mu manyan jam'iyyun siyasa guda uku ne dai ke kan gaba wajen fafatawa a wannan zabe da masana harkokin siyasar jihar Kogin suka ce zai yi zafi sosai ƴan takarar waɗannan jam'iyyun siyasa dai sun hada da Alhaji Usman Adodo na jam'iyyar APC mai samun goyon bayan gwamnan jihar Kogin Alhaji Yahaya Bello sai kuma Alhaji Murtala Yakubu Ajaka wanda aka fi sani da Muri na jam'iyyar SDP wanda bayanai suka nuna cewa shi ma ba kanwar lasa bane a fagen siyasar jihar Kogin to haka zalika akwai sanata Dino Malai na jam'iyyar PDP wanda shi ma fitaccen dan siyasa ne a jihar Kogin da rahotanni ma suka nuna cewa yana samun goyon bayan tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar wanda ya yi ma jam'iyyar ta PDP takarar neman shugaban kasar Najeriya a zaben nan na 2023 da ya gabata to wani abu da ke daukar hankali matuka a siyasar jihar ta Kogin shine batun auka ma juna a lokacin yakin neman zabe al'amarin da ke janyo asarar dukiya har ma da rasa rayukan jama'a Alhaji Sani Abdul Karim da aka fi sani da Ecomoc jigo ne na jam'iyyar ta SDP a jihar Kogin wanda kuma ma na hannun damar dan takarar kujerar gwamnati a jam'iyyar ta SDP wato Alhaji Murtala Yakubu Ajaka da ake yi malakabi da Muri ya ce ko a ƙarshen makon nan da ya gabata ma magoya bayan jam'iyyar APC mai mulki sun auka masu a garin Kotan Karfe to sai dai tuni APC ta musanta
mun fara hada mutane za a je a tare shi a Alhaji Murin a cika wani kawai dab da bandi namu na haba na Abuja sai kawai dawa sai kuma muna muka fara jin labarin ai yaran APC su ma ai sun taro suna jita su ne mai fada to wanda muna da approval muka kama hanya mu to kamun mu shiga gari ko samu okay ai su already suna cin gari suna ana bindigo ana suna har da bindiga suna duka mutane inda muka arrange za mu yi program namu suka je wurin aka faffasa mana podium aka faffasa ci aka kujeru aka destroy canopy din mu
to amma su bangaren APC sun ce mutanen ku ne suka auka musu har ma an kashe wasu
ba haka bane sun fara shiga gari ga zaga na da videos gaban guda ko guda uku wanda ya nuna cewa sun shigo garin ga tsada a hannu ga itace ga komai da komai suna damun mutane
yanzu me matsayin ku za ku ci gaba da yakin neman zaben haka ko ko akwai wani mataki da kuke so a dauka
no ta yanzu ne mun kun jama ai press conference and mun petition zuwa wing IG of police su drive Jesus Duke amma kuma muna tare da mutane kuma neman zaben muna nan daram ne don mun san cewa mu ne da jama'a
to APC dai ta ce magoya bayan jam'iyyar ta SDP ne suka fara aukawa mutanen su honorable mai kudi bature shine shugaban jam'iyyar ta APC a karamar hukumar Lakwaja ya ce hasali ma suna fadakar da matasan su akan illar bangar siyasa
mu a nan bangaren ana yi ma mutane nasiha cewa tashi hankali bai da kyau amma bangaren wancan jam'iyyar SDP su ne suke daukan makami in ka duba shekarun je wancan ma sun je kudan karfe sun kashe mana supporter a kudan karfe sai ka ta zo ma a gurgurin harbe har suka kashe mana mutum daya wajen mace
yanzu kun aiwatar da wasu abubuwa kasa na ci gaban jama'a da za a ce lalle APC za a zabe ta ba tare da wani shakku ba
ina so in gaya maka tun da aka yi jihar Kogi ba ta samu gwamna wanda yayi aiki kamar yaya Bello ba an kuma kace da aka zo gari in dauke ka dan kai ka kowane local government ka ga irin ayyukan da yayi na biyu da aka yi COVID-19 yaya Bello yace ba za a yi lockdown ba a Kogi ko ba a yi lockdown a Kogi ko babu wanda ya mutu a Kogi na uku ana magana insecurity a jihar Kogi da zaran an samu barar insecurity daga yaya Bello ya tashi hatta ciyaman karamin hukumar sa shi ya bi insecurity da kanshi shi sai so da wannan abubuwan da mutum ne ya mana shi sai ga jama'a suke na'am suke mana ba sai fi sha Kogi sai
to a can gefe guda kuma jam'iyyar PDP ta ce ta dukufa wajen ganin dan takararta sanata Dina Malai ya samu nasara a zaben na 11 ga watan gobe idan Allah ya kai mu Alhaji Lawal Ibrahim Jiya shine shugaban matasan PDP a yankin Lakwaja ya ce ba su da shakku akan dan takararsu domin kuwa fitacce ne
mun fito da dan takara tatacce kuma sananne shine Senator Dino Malai wanda duk duniya an san shi kuma yayi rawan gani a lokacin da yake majalisa kuma karbabbe kuma wanda yake a cikin duka ɗan takara masu neman gwamna shine fitacce a kowane ɗan takara wanda suke neman matsayin gwamna a Kogi State
na'am to kuna da tabbaci za ku yi nasara a zaben
insha Allah muna nasara 100% tunda dan takarar mu karbabban mutum ne wanda an san rawan ganin da ya taka a baya kuma dan akan nan ya samu karbuwa a gurin jama'a
tunda dai masu ruwa da tsaki a siyasar jihar Kogin suka ce suna cike da fatar ganin an yi zaben cikin kwanciyar hankali tare da fatar dacewa da zabi na gari
to assalamu alaikum sunana Dr. Umar Muhammad kuma ni ne chairman na Arewa Traders Association na jihar Kogi
to gaskiya mu dai fatan mu ina zaba mana mafi alheri ku
na'am to amma Alhaji Umar yanzu a yanzu kun gamsu da yadda jam'iyyun siyasar nan ke yakin neman zabe cikin natsuwa da kwanciyar hankali ba tare da taba juna ba
eh to ka san ba a yin siyasa a ce an tafi kowa sai yayi daidai indai ka tara mutum ya wuce mutum 5-10 to dole zaka ga ai akwai bata gari a ciki ni dai ban san wani shugaba da zai bugi kirji ya tura aje a kashe wani ko a ce mutuncin wani ba indai mutum yana shugaba so yake jama'a su zauna lafiya
the popular desana Muhammad Girinya To fatan mu ai lafiya, ai a cikin nasuwa, ai kuma without problem. Abin da muke fata kasan election kawai abin major election is about election, is about voting. Everybody su zaga su samu support, su samu voters in supporting party.
Na'am.
Abin da muke nufi kenan, ba ko sai an hada da fitina ko da komai bane.
Na, wato fatan ku dai ai zabe lafiya.
Ai zabe lafiya.
Na'am.
Yanzu
kun gamsu da yadda abubuwa ke tafiya.
Eh, to kuna campaign ai.
To wannan dai shine ya kawo ƙarshen wa'adi na biyu na gwamna Yahaya Bello, wanda ya samu damar zama gwamnan jihar Kogin a sakamakon mutuwar marigayi Prince Audu ana tsakiyar kidayar ƙuri'un zaben gwamna a jihar Kogin a cikin shekara ta 2015. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari da rahoto na musamman, yanzu kuma lokacin na labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da wasannin kwallon kafa na zakarun Turai, inda a yau ake karawa tsakanin Manchester United ta Birtaniya da Galatasaray ta kasar Turkiya, sai Racing Club Lens ta kasar Faransa da Arsenal ta Birtaniya, sai Copenhagen da Bayern Munich ta kasar Jamus, Napoli ta kasar Italiya na karbar bakuncin Real Madrid ta kasar Spain, yayin da Inter Milan ta kasar Italiya ke karbar bakuncin Benfica Lisbon ta kasar Portugal. A da dazun nan duddai a waɗannan wasanni na kwallon kafa na zakarun Turai na wannan shekara, an yi karawa tsakanin Union de Berlin ta kasar Jamus da Sporting Braga ta kasar Belgium, sai Salzburg da Real Sociedad ta kasar Spain, yayin da gobe Laraba idan Allah ya kai mu za a ci gaba da waɗannan wasannin na kwallon kafa na zakarun Turai na wannan shekara, inda Paris Saint-Germain PSG ta kasar Faransa za ta karɓi bakuncin Newcastle ta kasar Ingila, Borussia Dortmund ta kasar Jamus za ta goga da Milan AC ta kasar Italiya, yayin da Atletico de Madrid ta kasar Spain za ta kara da Feyenoord Rotterdam ta kasar Holland, FC Porto ta kasar Portugal za ta buga da Barcelona ta kasar Spain, yayin da Leipzig ta kasar Jamus za ta karɓar bakuncin Manchester City ta kasar Ingila da ke rike da wannan kofi. Idan kuma muka leka FK a kasar China, Jadik Sinar dan kasar Italiya ne ya yi shamata a dazu-dazun nan, inda ya bantalike na biyu a duniya a wasannin kwallon tennis, cewa da Carlos Alcaraz dan kasar Spain ko kuma Spain a gasar ta Pekin ta tennis, inda ya lalabe shi a wasan kusa da na ƙarshe da ci 7-6, 7-4, 6-1. A wasan ƙarshe Jannik Sinner zai kara da dan kasar Russia Daniel Medvedev da ya yi galaba gaban Alexander Zverev dan kasar Jamus a yau Talata din da rana da ci 6-4, 6-3. A tarihin karawar 'yan wasan biyu a can baya har sau 6, dan kasar Russia Daniel Medvedev ne ya samu nasara gaban Jannik Sinner har sau 6, sai dai Hausawa na cewa ba a san macito ba sai miya ta kare. Shi ma Adrien Manarino dan kasar Faransa a yau Talata ne ya lashe kamben Astana na kwallon hannun tennis, inda a wasan karshe ya darkake dan kasar America da ci 4-6, 6-3. Wannan dai shine karo na biyu da dan wasan ke lashe wata babbar gasa, kuma ya ce duk da shekarunsa 35 da haihuwa ya shirya tsaf zuwa gogawa a Master 1000 na Shanghai a kasar China da aka soma a jiya Litinin 2 ga watan Oktoba, kuma wanda zai kare 15 ga wannan wata. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
To madalla masu sauraronmu, kafin mu laƙe tabarmar shirin ga Sarfila Hashim.
To Hawwa, a takaice da dumadumi, yanzu nan majalisar wakilan Amurka suka kada kwaya, inda suka tsige shugabansu wato Kevin McCarthy. Yanzu dai majalisar ba ta da shugaba, kuma ba za ta ci gaba da aikatar da wani aiki ba har sai ta zaɓi sabon shugaba. to sai mu ce ubangiji Allah ya taimaka
to amin Allah ya sa a dace ma saro baki dai an maka kawo karshen shirin na wannan lokaci kuma na karshe a jerin shirye-shiryen mu na yau sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da sabbin shirye-shirye kafin nan a madadin Sarfi Lahashin da ya karanto mana labaran duniya da kuma Fiona nan dudu da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Nick Hawwa Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington DC mu kwana lafiya sai da safin ku